America, Washington, D.C. Assalamu alaikum masu sauraro shirin yau da gobe ne shirin matasa ke zuwa muku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 25.31 da kuma 41 ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na Jamhuriyar Niger a VOA Africa kan mita 102.5 zangon FM sai kuma wasu tashoshin na zangon FM a Jamhuriyar Niger da suka hada da radio amfani da sarauniya da kuma niya a can kuma sai kasar Ghana kuma za iya kama muta alfari biyu za kuma iya jin mutanen gizo a voahausa.com ko kuma sashenhausa.com ni Zahra Aminu Fage zan gabatar da shirin kamar yadda aka saba a duk ranar juma'a shirin yau da gobe kan tabo abubuwa daban-daban kamar su al'adu nishadi da dai sauransu a yau gilin namu na fasahar inke-inke ne Wakilin sashen Hausa ta tattauna da ma'aikiya da ke sana'ar ɗinka kayan kawa. Sai ku kasa kunne don sauraron shirin yau da gobe. Fara shirin ne da kai ziyara birnin Kumasi a Ghana inda wakilin sashen Hausa Hauwa Abdulkarim Young Pioneer ta gayyato mana bakwar da za ta gabatar da ita.
Assalamu alaikum masu sauraron mu kamar da kuka sani ni Hauwa Abdulkarim Young Pioneer ne wanda yau zan tattauna da Hajiya Zaliha Kasim shugaban Zaki and Clothing. Ban sani ba ko akwai bambanci wanda ake kira madinki da fashion designer. Duka dai za su mana bayani a zan so ba kuwatawa da kanta ta gabatar min da kanta. Assalamu alaikum Hajiya.
Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Sunana Hajiya Zaliha Kasim. Ni ne founder Zaki da kuma creative director basically make sketches in designs in the nike certain certain client she is an easy direct worker whichever tailor it is come on okay design kaza haka nike so muishi wani bi kuma any patterns so my so adanka role on creative director
and then now for him she malama zakiya ada dinki dai ana dai yin shi dai ne kawai a sa tailor dinka ba a zama a tsara amma yanzu kun kawo wani sabon tsari wanda ku da kanku kafin a shiga ɗakin dinki a dinka sai an dauko biro pen da paper an zamna an rubuta yanda ake so a yi dinki ko ba haka ba an rubuta yanda ake so a yi dinki sannan a kai ma wanda zai yanka ko ba haka ba idan ya yanka sannan a kai ma wanda zai dinka
haka nan ne dai to in describe shi so tailors kuma sai mu ce suke dinki kuma so dai haka ce tailor cikin English basic most of the time na su suke aikin maza so dai wa sai ga wurin suits wurin coats kayan maza dai so dai wa tailors ke yi now an fara confuse tailor da seamstress ko seamster ko fashion designer now seamstress da seamster su basically kamar yadda aka fadi da zo aka yanka she adinka so seamstress na ko seamster na machine dey dunka ko za ta dunka ba ta yanka ta so dai shaka shi seamstress na it seems so seams na ne general view you know left and right na da ka gama ka dinka na abu biyu na ka gama nan seams kenan she sai ya ce seamstress ko seamster namiji ne seamster okay now tailor kuma na it's almost close to fashion designer amma ba fashion designer bane abin da yasa tailor shi yan kawo ni design okay ina so wani ba kan gadin ka mini tailor kenan ya dinka ko ya alteration ko ya fit regard to your hiran kiran jikin mutum now fashion designer na ita ko shi na create suna kirkiro wani sabon style ko wani lokaci kaga ban wani yayi ya zo ko wani sa
when you bubu answer is here na aja. Fashion designer can create one now. The fashion designer basically now what time the ko wani na kirkiro style ko wani lokaci.
Wato fashion designers su ne wanda suke kirkiro style in
abogoda ba fashion ne. Kowa duniya gado kai fashionable don har dai kana son kai ado kai kyau you are fashionable don baka tasha ka sa just anything ka ta dole ka sa riga dai me kyau kana son shi wani sa kuma she zamana mu musulmai an sun gwada mu muna especially matan ado ne ya kamata mu yi aha amma kuma she zamana kuma ga batun fashion ga ga style you ga gender dai kike son ki ado ki yanzu ya zaki ki same shi fashionable na zamani yanzu kuma ki fulfill obligations dai ga mata musulma ki ado na that's where ni nike coming ni line na 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 modest way na modest way na actually ni na gani kaba ma yana da wuya ya fi other lines in na don me kana son ka dress mace adini ce kuma tai fashionable tai elegant and class without back a body wani uri ko baka show skin ko wana abu ba so now in a bari yayi challenging like to get that
yanzu muna wani duniya da celebrities jarumai duniya ana shiri sai kiga wata babban jaruma a kasan waje ta yi shiri kuma ni da nake ran gana baka ni ma ina son wannan dinkin kuma ina son a rufe jikina kuma ina son in rufe mayafi ki sai ne zaki ki yi mini wannan dinkin shi kike nufi
abin da nake nufi kenan so kin samu style na kike so na amma kin ga kamar so dai wai ga ka baka ce mace ta yi kyau non-Muslims nan kenan sai ga kamar maybe ta mamanta ya fito an bare rigan har kan kataranta sha'awan da ake gani kenan amma sai ga kuma mata musulma mun ado ba bare ko ina ba gwada ko imi ba ki ma ya fi kuma ki fito ki yin kyau gwani bi ma su da kansu ma su zo suna adma yana ba su sha'awa ma aha
so bari mu zo bangaren kalubale yau sunan ki ya shahara a Ghana kafin ki kai wannan matsayi wani kalubale kika fuskanta
to wannan dai shin ce business is day by day aiki ko ya da ka fara shi kana da wannan dai sin na and most of the time in the so dai shin ka ba na farko so dai shin ka batun kudi to ka establish kana need kudi yasa so dai shin ka ba ni na soro ya shiga amma yanda na rabi ba na realize ne kai dai fara ko da da guda ka dai ne ki fara maza ta ke ka bana kaman dinki akan da ke fara cikin gidanki cikin dakinki that's like na na fara so apartment you know other room na sa machine wing na fara na na carry fashion school obviously challenges in nan ka samu clients ka bar a gane kaman kai ma kina kokari ko ci ma ga sabon abin da ki ma kike kawowa duka yana da wuya duka kana need mutane na da su you know carve for family kwa luckily for me is na samu na da chicken circle na da ta boka a biyoyi and all that soon patronize soon ce okay duka min kaza ya fara kadan kadan kenan don kombi za ka fara da wiyan shi duka mutane na ke jikin ka in suka kama maka shikenan shi ta kowa lokacin na batun circle of friends in ba suna pushing ka su taimake ka kai wani ko kuna push juna ba baka samu kwazon cewa kamar na iya inji so basically na mutane na kake wasa da su kake rayuwa da su kake gaba ta kuma su ma no kuma da su pushing ka su baka karfin gwiwa is as soon as na fara patronize kadan kadan aha yaso kuma samu batun kudi kuma da kaka roki guda ka yi kaza ba dai yi easy akuma mu ba mutane da mun je mu karbi loan bane don interest haramu ne sai sa kadan ka ina da wuya amma ka samu wanda dai taimake ka ko da wani abu kadan ka fara kadan kadan kana biya kana jujuyawa ya yasa so dewa ka ga batun kudi ne challenges din nan da kuma samu client that is customers aka ya ka figure out hanyar da aka bi kadan kadan kai kuma sai ga gan Allah ya kawo sauke shi ina son sanke da kanki wani challenge guda ne ba ke taba mantawa cikin aikin da nake ganin ka kai wannan da shi ya bar na siya kan tsafana na kai hak okay so for me personally ni mata aure kuma ba Ghana nake ba
US nake da zama family na na wurin kuma start business kuma na daga US da sauki bari sai sa ya kwata in zo gida in zo so kin ga kaman balancing you know family da kuma business bakaran ya ga ka samu miji nake da hankuri kuma yake da fahimta ke da gani wannan shi fade sai akwai ka samu challenges issues here and there yake koma ya tin dade and all those things and now from both family side na side yi ba ya mata kuma sai samu hankuri ne da ke deal da kowa don kisa bine ka sa kuma gaba kin gane shi sa wannan challenge them for me personally wannan ne I'm still facing it, but alhamdulillah. So far as Nijagaki, Kiki, Arako, partner Ki, na understand at least. They're easy, but Kadan Kadan, you know, you can't find the middle ground, and I'm still finding the middle ground of balancing family na Takuma Aikina.
So, as Misali, Kisa Mutani Muna Nigeria, Niger, Mali. Da sauran kasashe da gane da sai a ce dinki da ana iya dan fito da shi amma su ba su fita kamar yanda mu muke machine na da machine shi a daki yake so ya zai yi shi ba ya iya yi wani abu shi ma a san shi kamar yanda kika yi kika yi na
social media ashe kin fita ba na ce kamar a lot of amma gane ma zaki social media ne ban fita na je na ga wani in ce ina dinki suna na zaki ba yau technology ya bar budiye wa yayi sauki kuma unfortunately nan kuma majority of mata kuma ne ke wadannan kasashen nan suna in a shell da they was also saying da ma that to use social media ba so the challenge then will be kama to find a way that that is so maneuver don't phone your smartphone ko wannan ke da smartphone me riya ne kai ta wasa da shi don yanda daga don ni I was in social media having a when the knowledge in she hacking that part, but you know, physically, what I said, she didn't she can talk about mistakes in Yazoo. Can you do one? I've been as a younger photo, Dibiakai. Could I like someone like go good about? Angani because sometimes the muna sa made a hankali mu kan like nan da share nan so there how many times kike scroll kan Facebook line nki like like ko ba amakin gani aha so eventually gradually kadan sun gani sun notice kama na ga wani abu kazo bari in koma she sai ya kamata handle na kuma daki use zama wani abin da zai easy mutum ya tuna sunan da daki use ma branding ki ko yana daki kira abin da kanki ma abin da kike yi kika sa mai suna hashtag ki hashtag ko me from fashion modest wear hijab scarf long dress New York Fashion Week anything hashtag it you'll be surprised how much will come back later. And you can find a back again significance, back again in Daraja. I'm just keep on. It's a wonder then you're for the kid.
Sashen Hausa na murya Amurka a cikin shirin yau da gobe. Za mu koma zauren namu domin jin ci gaban tattaunawar.
So yanzu alal misali yariya ne take karatu take zuwa makaranta kuma tana sha'awar dinki ni za ta gaya mata
na gaya mata na je na degree na cikin finance having a financial accounting I'm a financial accountant by degree amma ban yi ki da shi ba because passion na cikin fashion and growing up wannan abiga na in kika shiga dinki tantan ki zo kan ce kenan kin fail school sai sa kike dinki amma na mantuwa kaman ga su Versace ga su Chanel ga
su Balenciaga, Gafunende, and they are making money. Now, mothers wear industry in the Nikkei skin. It's a $250 billion industry a year. Come and guess. Suwake sese chiki modest wear industry nga. Mata musulume. Tia kishiga Dubai. Kisa amu abaya $1,000. Chesa imba muno da muji aiken. Wanang aziki ya zogi daba. Mwenye aiken banza. Tune de muno muke zubawa. Zenari ya no muke zubawa musiki ngani. Chesa in fashion ki kanzu chienta. Wala itache. Because mi ba naje ili apprenticeship number ni. I went to a fashion school. Chesa akwai Radford. Akwai Blue Crest, that is degree program in fashion. So, what are you talking about?
Misali, kamar da yake dinkin nan, sai yaronki tana tashi, sai ta iya dinkin wani. Kina ganin zaki iya ki direct ta ko ki juya rayuwarta zuwa wannan dinkin.
Inda abin da take so kenan. Because when na je back to the first born ona, like na fara gogo da mata ta gane, but she's in medical school. Okay, and she's so passionate about it. So, in the current, she wants to pursue it or do something with it. One now, funny line, I'm the back of me. But me bum trying in Julia, Alkali Yaro, Kan Abinda, okay, so Mudim Ba, Binda, they call Damwa, Matako, Michigo, Biba. Don't sana, sana, the Kwaba Binda, if sana, Hanu. Corona, yes, office they were soon shut down. Businesses, they were soon shut down. Go back, Akaiba.
So, yes, Muzo, come between Yenda, Wasu, Mandan Telunu, Idan Kawaya, Rasa, Hanu. Ya tun da kin zo yanzu ke zaki dinga shara ke zaki dinga rafi akwai apprentice akwai kaza haka dinkin yake haka fashion ma yake ko dai ya na masala yake wannan nan
wannan na fashion designer so kamar na fara farko na explain positions on kowa sunan seamstresses ne da suka koyar yanka kadan suke su hada riga su dinka ba fashion designers ba kuma so dai wa rashi ke sa iyaye su kai yaran su Turi aka na don baya ma biya school fees me le yare ta continue wata kila yare ma na so ta continue school ba dinki take son ta yi ba amma don ba komi gida caja ga wata da ke cikin unguwa gwada mata dinki ita kuma da ta zo nan sai tana exploiting ta ta mai da tayar aiki me shara me zuwa rafi me zuwa wani bi mata su je gidanta ta yi mata girki bai kamata ba sam because ana duba kaman lefi shine ki tsikaye kai tsata ko kaje kai no wanga babban lefi ne don me shi ya zo koya aburinki ba ki gwada mata ba ki kuma ci amananta yaro yayi ya zo na wanci ana abu sha biyun dare yariya ba ta kai gida ba wai don ana wurin dinki bai dace ba sam kuma ya zama wani abin da ke It's in a chimney, right? She said, as a fashion designer, as a brand, yanzu haka ina work come model in the those who want to know you assets in ma ba ta kila ba su ce ba suna nan suna so su je su koya amma don wahalar ne ke cikin wuri sai ka gani shiga cikin aikin makeup now ba da problem da aikin makeup amma nawa da ki samu ciki don dai ba ka san zangwannen mu suna nan da yawa yoshi za a zo a ganja ko su da kan ga sun koya su kama ni makeup artist ne haka ga koya ba shi gwanani amma one in 20 or one in 100 so dai wa cikin zango Chesa, jenki, wana abune na kuoba kifitaba, kina chikengida, kini dunka abaya, kini sayer, kini chabinji. Enchi zo kina ureni enda, meji kibeso nchi aiki, you don't ba understand wana abinga, but kwa wada enda ki control gida, kwa wada enda ki shani gida, wana mba wana. Ama yo, sa chekin kuya, denki, kwa wada kinki, kini dinki, kina na muta ane ke denki, so su sugo gida, so karbi.
So, yenda, wani binki, achi yari atake shikara biyar uku fudu ko kuma mun fara da uku fudu biyar akai yade shekara nawa mutun ya kamata yi a ce ya iya dinki kamar da kike wannan dinkin a je shekara nawa
fashion school na naje wata shida because it's intense kin gani dan ki bana mai riya bane ki gama bu ki dubiya kan mashi e ki ta kai wuce ba mai riyan ke nan ba creativity wannan ba teach she sa wannan zai doke ki sometime ki develop style ki da yan da kike produce kayan ki da dai sa mutane ce oh this one is unique nan nake so yin dinki na kin gani amma dinki nan da kanshi kika koya yana da ki cire via ki cire hannu the body half length ya kare yanzu style na da ka fara shi yanzu wannan muke ce ma style breakdown yana da ka zai okay ina so yi puff sleeve okay ina so yi flare ina so yi tapered ina so yi kaza wannan dai take it time she fa any yarin ta zo first 3 months let's say my first 6 months kin gwada mata basics of dinki ka kare mata zo ma kina ta tsananki amma ta zo kina waste time when ta cikin wani zuwa yawon zuwa sese ko ta je wanki ta je tana miki girki like kina ci amanan ta kin gane na kare fashion school shin na magana da CEO let's say come on. I remember the nozzle called Dinkin Allura Manabai. Why carrying Fadi one now? Because Dinkin Duncan Shitaka machine now is the easiest part of the job. Aha, creativity now. In the like cow style, he creates one up. King only style, as I get to Julia, she can make she unique more when he. That's where the challenge is. I'm about drinking Duncan Shiba.
Now the thing I'm gonna kill at you are Kina soon, Kikao, Saki, Chicken, and then you know, Commander, if I'm gonna make up, there's a cool and a much a duca tana, Yako, and the people you make up so with a temple. I'm not into you, Haka. Yadaki Kikao, and
so you're right, and the unlike the Shikaranga, not the board. So basically, decisions by any. So then put it before them come on. So Zaki start training by young one and the so see degree now what are the case okay so so koya denki amma ba su so su je urim you know matam manya mata cikin unguwar nake denki now because they don't want to go through one non stress so na so ka system in place and that's also koya at their pace because in an intensive course ba kowa ke da hikiman kamawa ba she ta wannan dai doke sun shekara ne asanu a kwanci hankali su iya su yi amma ba she sun kara uku fudu da suke yi nan ba shi da ina so in outdoor wannan module na the dance training su within a year in Allah ya da sun gama da za su fara aiki ana biyan su
yanzu wani shawara zaki ba wa iyayen mu mata ko yayin mu da suke dinki bakin hanyar nan kin ga me shin ta yi dinki sai gani ina harkan dinki shekara 25 shekara 35 amma wannan shago shi take ciki har yanzu ba ta iya ta kai a ce ma misali tana da shago fi ko kuma wani abu wani saki a riba
nan so irin wannan nan in ka koya wani guda in kana ga kaman ya isa kenan wannan zai sa baka cin gaba baka shiga cikin like inda aka kai ingani now in misali ta koya dinki ta buje shagunta amma tana kokarin neman kari kan abin da ya aka yi shi bari neman koya in kara makaina gradually ki fara grow ke nan ki fara shiga cikin job tier nan amma in ke you are okay with okay well bakwan ga akwai aure kaza na you know ya yan kaza ni ga didin kai yayin gan basu in samu kanana na and you are okay you are stuck there yo ina nan zaki na sa ko wasu nake shakkan zuwa nan because sun samani yana da sada she sa you know all na muna need both you know cikin unguanang and then groups like it wa kona na kama misali I'm a fashion house ama kuma akwai fashion house ni kwa ni ke look up to akwai so Christy Brown so pieces kingani yanzu ni manafara I'm also looking forward to hitting it global to get to the level of muche abinga Hannah Hariri yon na nanga but I know of her kingani so you always have to aspire to be better than what you are. I'm not just very comfortable in the kitchen. Then I go back to Zua Gaba. Aha. She said, "She can call me the money ni karia. Muna takara makam. Aha. Now come and check kama do Allah suya ankuri. Urin training mutani. Dara suyi she sabota Allah. Kuma meshi ya biyani. Inkara ni mamu ya aiki kaduki kabiya meshi. Because yo kama manta mo Muslimani. Akwai haki muta kuma haki mutu. Emba meshi ya
ya fi ba gobe kiyama ka biya yasa ni abu guda nake guide na kenan bon so in shiga haka ni na shiga haka na hope me shi ya fadi mini roki ka gafara aha balle wuri da me shi ya biya ka wada min sana'a she kana jam me shi in baka gwada mai so dai akwai sha ce wai akwai secret in aikin ba so a gwada an za yanka sha boye like duka in ba gwada maka ba ka kanna ka kanna wani ya gwada maka yasa you also have to you know ka push for it amma ka buka ba yasa mu kuma mu especially musulmai ne ke muke designing ke unguwanni mu zangwani cikin Ghana ma as a whole mu find ways na da mu upgrade come yes also opportunities yazo mu ma mu samu because ba ya za a ce kamar ministers in mata musulmai ko MP ko abinda suna zuwa wuri anna ake musu jinki akan ci musulmai kima kina jinkin gani because we've been led back duba zango industrialization in Ghana ma it started with the zango that left yeah from dinky business you name it zango yeah call me zango was a good day when I do in Ghana nga ama yanzu me yaka ke gani we have been put at the back burner mu no ko muka sai mu kan mu ke sa so dai wannan na cewa kaman kodai ne wani bi kana ganin gaskiya ranar ka fadi wani abin da wani zai ba ka amma it's about time we took the horse by the reins so kamar da na fadi mata musulmai mun fi shock ya fi yana don isa yanzu abin ga designers da yawa they are disguising modest work yana shiga ka fashion shows da suke yanzu kin gan dogon riga ni bubu and everything modest wear na suke shiga ci because sun realize kama ana fi kuma su a ke sai mata musulmai don mun a so ado eh na duba cikin shekara da ya wuce na from January to December tambe mata zango aure na wasu kace yayi na wasu kace dinki na wasu kai kayan da bayan Dubai ga taking da gudanar wasu kace that's the average people na market now imagine masu kudi so it's an industry ne kamata mu explore she said need you our employ in the fashion na kai idonki I suggest don Allah get it amma ko ya shi go to reputable places don't you samu ilimi shi so sai ba na kwance number I'm not disrespecting them amma ikin aso a take it seriously ya kamata ke kibiya ki koya wanda ya kamata so idan kana so ka shahara cikin aikin dinki yana cikin ranki ya kamata ki nemi inda kullun ci gaban aiki yake kina cusa kanki kuna ji ana muka kawo karshen tattaunawar mu da Hajiya Zuleika Kasim shugaban Zaki Fashion Zaki
ya Zaki and Clothes
okay Zaki and Clothes yeah. Masha Allah kuna ji a ganin gade ta shahara sosai kuma tana taimakawa al'ummar Zango da matasa nagode kwarai da gaske
ranma abin da ya sawaka kenan a cikin shirin yau da gobe na wannan makon a madadin waɗanda kwadumriyoyin su da dukkanin abokan aiki da suka bada gudunmawa a cikin shirin da Julie Levels Christian da hada shirin baki ɗayan sa ni Zahra Aminu Fage daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku a yi hutun ƙarshen mako lafiya